kuma babu wani al'amari da kai annabi kake zamantowa a cikinsa, babu kuma wani abu na alƙur'ani da kake karantawa, kuma babu wani abin da kuke aikatawa kai da al'ummarka, sai mun zamanto muna kallonku lokacin da kuke kutsawa cikinsa. Kuma babu wani abu da yake ɓoyewa Ubangijinka daidai da ƙwayar komayya a ƙasa ko a sama, ko kuma mafi ƙanƙanta ko mafi girma daga wancan abin, sai fa yana cikin littafi mabayyani, Lauhul Mahfuzu.